sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu ba mai ko makili. Hukumomi a Amurka sun ce an kama wani mutumin da aka dade ana samun sa da aikata laifi a jihar Florida a jiya Juma'a, kuma an same shi da aika akalla kunshi 13 masu dauke da abubuwan fashewa zuwa ga masu sukar lamirin shugaban Amurka Donald Trump. Anthony General Jeff Sessions ya faɗa wa manema labarai cewa an caji Caesar Sayoc mai shekaru 56 wanda yake zaune a Aventura da ke Florida da laifukan tarayya guda biyar ciki har da aikewa da abubuwan fashewa ta barauniyar hanya da kuma yi wa jami'an gwamnati barazana. Ya kara da cewa Sayoc da zai iya huskantar hukuncin dauri na tsawon shekaru 48 a gidan yari idan har an same shi da laifi. An aike da bama-baman ne zuwa ga tsohon shugaban Amurka Barack Obama da kuma wasu jiga-jigan jam'iyyar Democrat ciki har da tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da tsohon Attorney General da wakilan majalisa na Democrat su biyu da kuma tsohon babban jami'in hukumar leƙen asirin Amurka John Brennan. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray ya faɗa a taron manema labarai yana cewa an samu hoton yatsu a kan kunshin da aka gano, lamarin da ya kai ga binciken Sayoc. Wata kafar yada labarai a Amurka ta ce Salah bin Jamal Khashoggi, wato dan jaridan nan na Saudiya wanda aka kashe shi a ofishin Saudi Arabia ofishin jakadancin Saudi Arabia Istanbul ya iso a nan Amurka. Gwamnatin Saudiya dai ta haramta wa Sala dan kasa biyu da suka hada da Amurka da Saudi Arabia har sai farkon wannan mako da ta dain da Saudiya ta dage wannan haramcin. Dage masa takunkumin tafiyar da ya biyo wasu hotuna ne da aka nuna yana gaisuwa da wato Sarki Salman da ya rima mai jiran gado a ranar Talata. Labaran CNN ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya iso a nan Amurka, to sai dai ba a bayyana inda yake ba. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka da sakataren wajen harkokin wajen Amurka din Mike Pompeo sun nuna farin cikin su na dage wannan takunkumin tafiya da aka dora wa Sala Kamal Khashoggi. Pompeo dai ya kira ga hukumomi a Saudiya da su baiwa shi wannan matashin dama ya bar kasan. A halin da ake ciki kuma, kamfanin dillancin labarin Turkiya yana cewa Turkiya ta buƙaci Saudi Arabia ta mika mata mutane 18 da ta kama dangane da kashe dan jaridan nan domin yi musu shari'a a can ƙasar Turkiya. Katafarin kamfanin kafa sadar da sada zumunci na zamani wato Facebook kenan ya sanar a jiya Juma'a ya rufe shafuka 82 na ɗaiɗaikun mutane da na ƙungiyoyi, wanda kuma shafukan Instagram da aka buɗe su a ƙasar Iran da wasu shafuka wanda wasu ke nuna cewa suna zaune a Amurka da Birtaniya kuma suna kafe saƙonnin Twitter akan muhawarar siyasa. Akalla kowane mai shafi daya yana da sama da mutane miliyan daya da suke bibiyan al'amuransa a cewar kamfanin. Kamfanin ya ce bai gano ko harkokin waɗannan shafukan suna da alaka da gwamnatin Iran ba. Kasa da dalan Amurka 100 ne na yin talla a kan Facebook da Instagram ake amfani da su wurin ƙara baza saƙonni da waɗannan shafukan suke kafewa. Facebook ya ce ya ƙara sanya ido a kan sahihancin shafukan mutane yayin da ake shirin gudanar da zaɓen rabin wa'adi a Amurka, wanda ya ajiye kuma mutane sama da 20,000 suna kiyaye tare da tsaron zaɓen Amurkan. Kamfanin sada zumuntan ya buɗe wani ofishi da ke kiyaye zaɓe daga masu kutse wanda zai lura da harkokin da ake ganin suna da barazana. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyun adawa a demokradiyyar jamhuriyar Congo da kansu ke rarrabe sun sanar a jiya Juma'a cewa za su shiga zabe na watan Disamba wanda suka dade suna kalubalanta kuma sun ce za su fitar da dan takara daya kafin ranar 15 ga watan Nuwamba a yanzu da ake sauran makonni 6 a yi wannan zabe mai muhimmanci akwai alamar sake ganin tashin hankali da rigingimu a cikin yanayi na yawan rikici da ake fama da shi a DR Congo yayin da kasar ke shirin yin zabe wanda aka dade ana dagewa a ranar 23 ga watan Disamba yan adawa da kaunan nasu kirrabe sun kyautar zaton za su yi galaba akan jam'iyya mai mulki karkashin dan takaranta Emmanuel Ramazani Shadari wanda ke samun goyon bayan Joseph Kabila
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsi kuma barkamu da saki saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne Madalla, kafin mu yi nisa, a yau muna dauke maku da rahotanni guda 5 a cikin shirin. Rahotanmu na farko zai yi magana akan taron da hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF da kungiyar SISLAC suka gudanar a Bauchi domin fadakarwa ta yanda za a kara samar da abinci mai gina jiki musamman ga kananan yara. Shi ma rahotanmu na biyu Zai yi magana ne akan taron karawa juna sani da aka yi wa 'yan jarida a jamhuriyar Nijar game da yanda za su rinka bayar da labarai musamman akan cutar kwalara da ta barke a wasu jihohi na jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na uku zai yi magana akan yanda aka yi wa wasu mata masu cutar yoyin fitsari aikin tiyata a jihar Niger, Nigeria. Shi kuwa rahotonmu na hudu Zai taɓa mana batun yanayin da ake ciki ne game da cutar zazzabin cizon sauro a jihar Kano. Rahotonmu na biyar wanda shine rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin zai bamu labarin yanda aka sake samun ɓullar cutar polio a jihar Jigawa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Karancin abinci mai gina jiki da ke karanci a cikin al'umma, kungiyar SISLAC da haɗin gwiwa da hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF sun gudanar da taron bita na yini daya kasancewar kowace 16 ga watan Oktoba ta kowace shekara da aka kebe domin fadakar da al'umma akan abinci mai gina jiki. Amina Abdullahi Girbo ta kasance a wurin taron ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Da yake gabatar da mukala na ganin an inganta abincin gargajiya kamar su zogale da sauransu, Muhammad Murtala ya bayyana manufar taron.
A local government karman hukuma guda tara ne kawai akwai da ana treating wannan yara da ana basu wannan abinci mai gina jikin, sauran da ya rage babu wannan program ba ta maka a local government shisha da ya rage. Gwamnati na Bauchi yanzu ya kawo kwatakwas funding so that kowane karman hukumar na Bauchi ya zama cewa akwai abinci mai gina jikin na a kowane local government.
Jami'in tsare-tsare kenan na SISLAC a Abuja, Muhammad Murtala, sakatare a hukumar inganta lafiya a matakin farko na jihar Bauchi, Dr. Yahaya Yarima Misau, shi ma ya bayyana ingancin abinci a fadin duniya.
Na zo wannan taro bisa gayyatar da za suka mana. Yana da muhimmanci da farko dai su gidajen radio wato media houses shine su yi kokari a fadakar da jama'a cewa shi lafiyar nan wato abu ne wanda in ya shafe ka to zai bi har zuriya, in kana da malnutrition kar ka dauka akan ka kawai ya tsaya. So kuma abun da muka fahimta shine jama'a ba su san me ya kamata, misali a ga zogale, ga waken soya, ga lemo, ga ayaba, ga ƴaƴan itatuwa kala-kala da muna da su, to da daman jama'a ba su san a dauke shi ai amfani da shi ba, sai a ci tuwo kawai, to wani lokacin tuwon ma sai ka ga ya gagara. To yadda dai Allah ya dora mana ne kuma muna da haƙƙi mu sanarwa jama'a su san abun da ya kamata ayi dangane da jikin su. Ni dai na ji dadi da ita UNICEF da kuma ita civil society organization wanda ta hada kungiyoyi da yawa, kaji yadda duka aka yi bayani abu ne wanda abun farin ciki, kuma muna fata wannan meeting din zai taimaka subsequently a shekarun masu zuwa mu dan samu sauƙin al'amura, misali malnutrition ya ragu mana a jihar rashin abinci mai gina jiki. Abun da muka tattauna shine ya zamu mu rike wannan abun ya zama kaman jiki a wajen mu muna yi. Na ba su misalai da dama, misali abincin nan ba a wani waje ake yin sa ba, in ma ana yin sa a wani waje me yasa mu Bauchi ba za mu yi ba, ko Najeriya me yasa ba za mu. To abubuwa duk da muka duba ne don sustainability din shine ka rike ya zama jiki, kamar yadda zaka ci abinci to ka san wani abincin ya kamata ka.
Dr. Yahaya Yarima Misau, sakatare a hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO da haɗin gwiwa da hukumomin jamhuriyar Niger sun gudanar da taron ƙarin ilimi ga 'yan jarida a jamhuriyar Niger bisa yanda za su rinka bayar da labarai akan irin cututtukan da ke ɓarkewa cikin lokaci. Shu'aibu Mani ya aiko mana da cikakken rahoto.
Karatun ta nutsu ne hukumar kula da lafiya ta duniya OMS da ke da leshi a Niger da ofishin ministan kiwon lafiya suka tsara wannan taro wa 'yan jarida a burin sanin makamar bayar labari basu ga ɓarkewar cutar kwalara a cikin ƙasa. Malam Idrisu Abdu, jami'in kula da jama'a da kuma waye kai a DRSP.
Dukkan 'yan jarida ya kamata mu haɗu wuri guda inda za a yi musu horo bisa kan wannan cuta ta kwalara.
Sai na ji kun ɗauko magana fuskan burruka guda huɗu, me ake ne yake nan ko me ya kumsa?
Muna son da cewa dukkan 'yan jarida da ke cikin wannan taro sun san ko menene ake hidi kwalara, wai wani irin labari ya kamata su yaɗa ma al'umma, don akwai wasu labaru ko da gaskiya ne dangance da kwanciyar hankalin al'umma, akwai wasu wanda bai kamata a bayyana ba. Idan an ka bayyana su ga al'umma za su kawo wasu abubuwa da yawa wanda shi dan jarida sai ce dama ban yi haka ba. Yana da kyau shi dan jarida ya san wai menene ya kamata ya hodi ma al'umma, menene kwalara don mu sanar da su, kuma wani irin aiki ne ya kamata su yi. Muhawara ce za a yi, kira ne ga al'umma, ko kuma za su tahiya wajen likitoci, wajen sanannu don su tambayo labari su yada shi, ko tallace za su yi, dukkan su yana cikin abubuwan da ya kamata mu tattauna mu gadi ma su ɗan jarida an samu alloba wani irin labari kuma wace irin hanya ce ya kamata a bi ta yada wannan labari
ya bakin gulgulu wakilan gidajen radio aka gayyato daga karkara ya zuwa birane domin cimma wannan buri na a tace labari za a karda ba su kabullar duka wata annoba ta bullo a cikin kasa
Abdulhadi Aya wato director na gidan radio Kakaki Dan Isa
ya kashi da wanga horo
wannan horo gaskiya mu ya zo mana akan lokaci kuma Dan Isa yana daga cikin yanki wanda fara-faran samu kwalara ma a jihar sai ce ta faro ne to yankin Madara Ufa kenan gaba daya kasan ita kwalara abu ce wanda rashin tsafta yake kawo mun sha daga mun sha sanarwa mun sha fadakar da mutane ka bisa kan akai ayi tsafta kasan mai yawancin kwalara kamar an yi samun wajen garuruwan dake bakin gulbi gulbi ya fito daga tarayyar Najeriya hukumomi sun yi nazari kuma matakin yayi ya bada sakamako na gaske tunda a yanzu aka zancan nike maka gaskiya a garin Dan Isa zancan kwalara sai dai tarihi
aiki ne sai da dungowar likitoci da ƴan jarida dan haka Malam Idris Audu na mai jira ga ƴan jaridai
ko da gobe wata irin alloba za ta bullowa ba mu fatan ta ga al'umman mu ko da irin wasu abubuwa kamar unga wanda suka faru za su haɗowa kenan shi dan jarida ya san yaya ne ya kamata yi wata irin gudunmuwa ya kamata ya kawo bisa kan wannan al'amari
Shaibu Mani sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar
kimanin mata 50 ne masu fama da cutar yoyon fitsari aka yi wa aikin tiyata a jihar Niger inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari
wannan aiki dai ya gudana ne a karkashin shirin nan na Raise Foundation da uwar gidan gwamnatin jihar Niger a Nigeria Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta bullo da shi domin taimakawa lafiyar mata da yara ta fannoni daban-daban ya zuwa wannan lokaci dai mata 200 da kwaya 6 ne aka yi ma aiki a sakamakon wannan cuta ta yoyon fitsari a cikin shekaru 3 da suka gabata a nan jihar Niger kamar yadda uwar gidan gwamnan ta yi karin bayani
kuma wani abu da muke yi shine mata da suke samu matsala wajen haihuwa da suke samu wani ciwo ake kiran shi VVF muna nemo matan da suke da shi muna musu aiki a kyauta kuma muna taimaka musu muna ingantar da su su samu ayyukan da za su dinga yi saboda yawancin mutane ne wanda basu da kuɗi so muna samu su kuma yawanci suna cikin karkara ne a yanzu haka mun samu mun taimaka ma mata fiye da kusan 200 yanzu yanzu haka wannan satin
Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ce ta damu ainin akan matsalolin da ke addabar mata masu juna biyu a lokacin haihuwa.
Amma musamman abinda muka gina wannan magidauniya don mu taimaka ma mata masu ciki su ne da rasa rayuwarsu a wajen haihuwa. Shi ne manufan ma fara wannan foundation. To kuma wannan muna taimakawa ne duk mace muna yadawa mata su dinga zuwa asibiti suna haihuwa. Kuma muna hada hannu da gwamnati ta yadda za mu taimaka mu gan cewa asibitoci suna da kayan aiki da matan za su je su samu su yi. To amma abu ne wanda ba za ka iya yin komai ba ai ganda Allah ya baka ikon yi muna fata mu yi shi sosai. So kamar kuma wajen maganar haihuwa muna ba mata abin da muke kira mama kits duk abin da ya kamata ta yi amfani da shi wajen haihuwa yana ciki saboda kar ta samu ta kashe kudinta. Sannan kuma muna zuwa muna yada.
Uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello kenan a lokacin da take karin haske akan matakan tallafawa mata da yara kanana a nan jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
ganin irin mamakon ruwan sama na damuna da aka samu da kuma tunkarar kaka da ake ciki a halin yanzu wakilinmu na kanan dabo Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani kwararren likita akan halin da ake ciki game da cutar malaria a jihar Kano
yayin da a lokacin damuna cutar zazzabin cizon sauro ta fita azzara na tambayi Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano akan kowane irin hali ake ciki game da wannan cuta a wannan damina
cutar zazzabin cizon sauro wata shi'umar cuta ce kamar yadda mukan ce kowane lokaci saboda cuta ce wacce kusan lahirin duniya gabaki daya ba wanda bai san da ita ba, kuma ba inda ba ta taba ba. Kusan rabin lahirin mutanen da suke duniya ana ganin cewa suna da watakilancin samun wannan ciwo na zazzabin cizon sauro, wanda kuma a koyaushe akan same shi. Sannan kar mu manta, Najeriya tana daya daga cikin kasashen da a kowane lokaci a kowane yanayi za a samu wannan cuta, saboda tana cikin daya daga cikin kasashen da ake cewa endemic countries for malaria, kasashen da suke da wannan cuta a kowane yaushe a kowane lokaci. Sannan kuma dadin dadawa akwai abin da muke kira seasonality, akwai lokacin da tafi yawaita tafi kamari, musamman ma a ce daga watan uku za ta fara yin sallama. So daga wata na hudu, to duk sanda aka ce an kai wata na hudu din nan, to har akai watan 11, to za a iya samun malaria kuma za ta yi kamari a wannan lokaci, abinda ake samu kenan. Kuma akwai kididdiga da muke yi kamar kowane wata mu gane cewa ga abinda ake samu na malaria din. Idan muka duba a shekara ta 2016, a lokacin ta yi kamarin da har ake tunanin cewa ba ita kadai ba ce, sun yi hadaka da wata cutar har aka samu mata suna maja. To a lokacin aka yi ta yi mai yiwa ganin cewa an dakile wannan cuta din, har shekarar da ta gabata. A shekarar da ta gabata kididdigan mu ta nuna mana cewa sama da mutum miliyan 2 mun samu binnannin su rahoto na cewa sun je asibiti kuma suna da zazzabi, wanda a cikin su kuma aka tantance wannan sai nuna mana cewa wajen miliyan 1 da daruruwa suna da watakilancin samun wannan ciwo. To a cikin su kuma an yi ittifaki, an yi gwaji, gwajin nan kuma ya tabbatar wajen mutum 900,300 da doriya suna da wannan zazzabin cizon sauron. Kuma mun ba su magunguna, kusan gabaki ɗayan su sun samu magani, kuma alhamdulillah an samu waraka akai, saboda ita cuta ce wacce ana iya maganinta gabaki ɗaya, kuma idan ta kama mutum zai iya warkewa 100%. Sai dai kawai abinda ya kamata a ce an yi, a ɗauke hanyoyin da za a kare kai daga ita tun kafin ma a ce ta shiga jiki kuma har ta kawo wannan cutar, saboda za a iya samun lahani da zai iya biyo baya.
Dr. Bashir Muhammad Lawan, babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A daidai lokacin da aka cika sama da shekaru 2 ba a sami bullar cutar polio a fadin Najeriya ba, rahotanni na nuni da cewa an samu wani yaro daya a jihar Jigawa da ke dauke da alamun cutar ta polio. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto.
Ni gaskiya na ganta yarinyar da yar gidan kakara ce ma.
Daya daga cikin ƴan matan da ke aikin gudanar da rigakafin polio gida-gida kenan, yayin da take tabbatar da cewar ta ga yarinyar da matsalar shanyewar kafa guda sanadiyar kwayar cutar ta polio ta afkamawa. Muhammad Umar shine jami'in da ke kula da masu gudanar da rigakafin polio gida-gida a mazabar Jabo da ke karamar hukumar kafin Hausa da ke jihar Jigawan, inda aka samu billar kwayar cutar.
Sanarwar da aka yi ne ma ya kawo har aka samu labarin. Akwai wanda ake sanarwa local government level, wato DSNO kenan, mai kula da cututtuka masu yaduwa. Shi aka sanarwa, yazo ya dauki bahayan yarinyar, aka je aka gwada har aka ce tana da wannan kwayar cutar ai.
To ko ta yaya aka kuma samun billar wannan kwayar cuta ta polio a jihar Jigawa? Dr. Samba Shehu shine babban daraktan hukumar lafiya matakin farko na jihar.
Ita wannan kwayar cuta da aka samu, ma'aikatanmu ne masu bincike na yau da kullun suna daukar samfuri daga cikin jama'a, haka cikin kwata ne, da kuma dai muhalli, yanayi na muhalli dinmu, da kuma bahayan yara akai-akai. To a cikin wannan sai aka lura akwai irin wannan da ake kira kamar a turance environmental virus ta polio din, amma a cikin muhalli aka samu. To ita wannan kwaya, kamar yadda wannan gangami ya nuna, ba a ma yadda a samu a cikin wannan muhalli din ba, saboda wannan ta muhallin ma za ta iya samun yaro, musamman wanda garkuwar jikinsa bai yi karfi ba, kuma ta illata shi. To a Jigawa mun samu bullar irin wannan, ma'aikatanmu da suka dauka da aka je aka yi gwaji an samu irin wannan kwayar.
ita kamar yarinyar da aka ce an sami kwayar cutar a tattare da ita, waɗanne matakai na gaggawa kuka dauka domin dakilewa kar ma wasu su ci gaba da samu?
Tunda abu ya riga ya faru, an hada ta da ma'aikatan lafiya a babban asibiti, kuma tunda kaman kafa ce ta danyi nuna alamun sanyi, to ana mata magunguna da kuma gashi. Sannan kuma mutanen mu ma'aikatan mu wanda suke kananan hukumomi, mun umarce su da su ci gaba da fadakar da jama'a, musamman yanzu da jigawa akwai iftila'i na ambaliyar ruwa, mutane su hattara saboda idan yanayi ya gurbace ba haya ya shiga ruwa to za a iya samun matsala, tunda ga yara suna yawo ko ina za su iya daukar irin wannan kwayar cuta.
To ko hukumar lafiya ta Najeriya na da masaniya game da bullar kwayar cutar ta polio a jihar Jigawa?
A kwarai da gaske muna da masaniya, muna kaman al'amuran dauka alƙaluma na nau'in cututtuka dake yaduwa na polio din, wato environmental surveillance, su wannan suka tabbatar mana da cewa akwai wannan cuta ba ma a nan jihar Jigawa ba. Wato abun ya fara a jihar Jigawa, ya yadu ya tafi su Katsina, daga Katsina ya tafi Sokoto, daga Sokoto yanzu ya nausa ta dawo ta tafi Maiduguri. Wato environmental vaccine drive kenan na ita wannan nau'in cuta ta polio da take cikin muhalli. Abun da ke kawo ta gurbatan muhalli shi ke kawo ta, saboda harka ta kwatami daga sauran kazanta da suke abun a cikin, to shine aka dauki samfuri na wasu kwatamai da wasu kududdufai a sakafin Hausa din da su Hadeja da su Kaugama da sauran wurare, aka gano cewa wannan cutar akwai ta a cikin wannan wato ainihin kwatamai da ruwa da ke gudana a wannan wurare.
Dr. Usman Sa'idi kenan, babban manaja mai kula da cututtuka masu yaduwa a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoton daga dutsen jihar Jigawa. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a yau, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku, Nasiru Yakubu Binniyaro ke muku fatan alkhairi, a kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.